Are you one night here?
Siro masani kafin ta bayyana ba ne himmar ka na kara ya bannabi yuna na nayi nufin zanyo ka hore min na zayyana dan annabi arabi ya qurashi ya zamzami makiyu tuhami barka ba Salli ala man tafaddaqat min nurihil azahan Al-Makil, Madaniil, Hashimi Zainil muttaqina Haskan haskata
Sujiyata kaitake gani abadili Yarra idano mazahiri sultanka
Wani annayini namakina Zawikin saya wuce na furta dan ba zan kiya ba kuma gasha zuciyata tunani na ba zai ritsa ba yana saka ni a hali dadin sa ba zai bar farda ba annabi ne dai kai ne zabi na annabi ne abuni na baka da tamka Shaida
Da kaina rayu shugabatin kafin ban sani ba Da kaina ke tayo gadara ta babban kuwa
A kaina ke sururi takeici na har fargaba
You wanna hear
Abinda duk ya dame ka ni ma ba zan bar ni ba Ire ajizanci na san bai kyale ni ba kai afuwar ka din nan ma aiki halin naka ga aku ya kashi kuttur da kai aka daukan damuwa wana bane so kai gane timuwa kai ne ka zarce rai bai wa jiki na rayuwa in babu kai za a kare ba amfanuwa mai wa kwada komai tun kan faruwa kai ne akwai babu in ba kai ya mai duka lawalaka ina farkon ma'aita ba lawalaka ina adamu bai faru ba lawalaka mursalai ba a aike su ba lawalaka anbiya da dai ba su sanna ba ki kai nake so mai makami mafi bambanta ki kai nake so mai nabuwa silar annabta ki kai nake so sha ishara gaban fifita waye san ka waye san matsayin ya furta al'aminu rayuwa kai ne hutunta ya latifu inda ba kai babu wadata zuciyata kai kadai takawa daukinta suka karba na fara bauta kai ka dai ne maganin kuncin kuntata babu kowa babu komai sai mai tuta karba kauna ta kai yarda na ganka na huta shugabana ko da yaushe kai nai bita
Allah
I want to hear you. Kai nake baito cina